أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 29 ga watan Rajab hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1442 wadda ta yi daidai da 13 ga watan 3 shekara ta 2021 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin unguwar Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin wato Fatuhu Rabbil Bariya wato littafi ne wato Muqaddimatul Iziya na Abul Hasan Ash-Shadhili wanda muke bibiyar sharhi da kuma ainihin wato ta'aliki na babban malami ainihin wato Professor Muhammad Mansur Sokoto a cikin littafin sa Fatuhu Rabbil Bariya wannan kuma shine darasi na 52 a cikin wannan littafi muna da cikin bayanin sallar Juma'a inda mun karanta sharadi na hudu shine hudu ba kafin sallah mun ji tattaunawar malamai wasu sun ce hudu ba sharadi ne sharadi ce ta ingancin sallah wanda wannan shine ra'ayin ainihin wato Hanafiya Malikiya Shafi'iya da Hanabila kauli na biyu kuma suka ce ba sharadi bane sallah wato ita hudu ba sharadi bace a sallar Juma'a mustahabbiya ce kawai wannan Ibnul Majishun daga cikin Malikiya ya ruwaito daga Malik kuma akan wannan ra'ayin ainihin Imamul Juwaini daga cikin Shafi'iyya da kuma Ibn Hazmin da kuma Mallan Hassan al-Basri duk sun tafi akan cewa hudu ba a sallar Juma'a mustahabbiya ce ba sharadi bane kuma duk mun karanta dalilan su daga Al-Qur'ani da kuma sunna na kowane bangare sannan sai malam yayi tarjihi daga ƙarshe yace daga abin bayanan da suka gabata na ruwan hujjoji da kowane bangare suka yi to ya nuna cewa kaulin jumhur na ulama shine kauli rajihi cewa khutubar juma'a sharadi ce a cikin sallar juma'a bata inganta ba tare da huduba ba saboda karfin dalilan su da kuma raunin dalilan waɗanda suka saba musu sannan mun tattauna game da shin ina hukuncin yin huduba da wani yare ba larabci ba misali ai huduba da Hausa shin yana halatta ai huduba da Hausa ko kuma lallai huduba ba za ta yi ba sai da larabci shi ma dai kaga mun tattauna akan cewa yana halatta ai huduba da wani yare wanda ba larabci ba domin abinda ake bukata isar da sako ga masu sauraro kuma duk abinda zai taimaka sakon da ake so a isar musu ya isa to babu laifi ya iya yi sannan mun karanta mustahabban sallar juma'a daga ciki an so yin ado a sa kyawawan tufafi kuma sannan an so wato daddatse gashin baki da yanke farata da aswaki da sa turare da makamantan haka sannan mun karanta wata gaba na hukuncin wankan juma'a shi ma malamai ma'abuta ilimi sun tattauna sun saba game da hukuncin wankan juma'a a ciki akwai wato kauli guda biyu kauli na farko su ne wanda suka ce wankan juma'a mustahabbi ne ba wajibi bane wannan kuma shine kaulin jumhur na malamai kuma shine ainihin ra'ayin Abdullahi bin Mas'ud, Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yarda. Daga cikin dalilan da suka kawo akwai dalilin hadithin, wato akwai hadithin Samura bin Jundub da marfu'an man tawadda'a yawmal jumu'ati fa biha wa na'mat wa man ightasala fal ghusl afdal. Sun kawo hadithi na biyu na Abi Huraira marfu'a, man tawadda'a fa ahsana al wudu'a thumma ata al jumu'a fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'a wa thalathati wa ziyadati thalathati ayyam. Qalu law kana al ghusl lil jumu'ati wajiban lama qatasara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala dhikri al wudu'. To duk sun kawo wannan da haka sai lokaci ya cin mana ba mu kawo daya bangaren na malamai su kuma ya suke gani game da wankan juma'a, shin su kuma tunda wayancan sun ce ba wajibi bane mustahabi ne, su kuma za mu ji akan me suka tafi. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa thani annahu wajibun. Qauli na biyu na malamai suka ce a wankan juma'a wajibi ne. Wa bihi qala Abu Huraira wa Ammar bin Yasir wa Abu Sa'id al-Khudri wal Hasan wa huwa riwayatun am malikin wa ahmada wa huwa madhhabu ibn hazmin. Yake cewa akwai wayannan manyan malamai tun daga sahabbai, Abu Huraira, Ammar bin Yasir, Abu Sa'id al-Khudri, wadannan dukkanin su cikin sahabbai, al-Hasan, Hasan al-Basri cikin tabi'ai, da kuma wata riwaya da aka samu daga Imam Malik, Imam Ahmad, kuma wannan shine mazhabin Ibn Hazmin cewa wankan juma'a wajibi ne. Wahtajju bima yali, su kuma sun kafa hujjarsu da hujjojin nan masu zuwa. Na farko hadithu Abi Sa'id al-Khudri, hadithin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, yace manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam yace ghusl yawm al-jumu'ati wajibun, wankan juma'a wajibi ne, ala kulli muhtalimin, akan dukkan baligi. Wannan hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya rawaito shi, hadisi na 879, Imam Muslim hadisi na 846, wankan juma'a wajibi ne akan dukkan baligi. Hadithu Ibn Umar, hadithi na biyu, hadithin Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ja'a minkum ila al-jumu'a, duk wanda zai zo sallar juma'a a cikin ku, fal yaghtasil, to yayi wanka. Kaga wannan umarni ne, wanda duk zai je sallar juma'a a cikin ku, fal yaghtasil, yayi wanka. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi, hadisi na 877, Imam Muslim hadisi na 844. Hadithi na uku shine hadithan Abi Huraira radiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haqqun ala kulli muslimin, haqqi ne akan kowane muslimi, an yaghtasila, yayi wanka, fi kulli sab'ati ayyamin yawman, a duk kwana bakwai yayi wanka a kwana daya, yaghsilu ra'sahu wa jasadahu, irin wankan da zai wanke kansa da jikinsa gaba daya. To wannan ko wacce rana ce za ta fada ranar, tunda kaga ga wayancan hadisan zai zamanto babu wata rana da tafi dacewa da wannan hadisin sama da ranar juma'a, domin an ce akalla duk musulmi ya samu di yanda ake wahalar ruwa, di yanda yake yayi wanka sau daya a sati. To kaga in zai wanka sau daya a sati, to ranar juma'a ita ce, juma'a ita ce ranar da yafi dacewa a ce mutum yayi wanka. To wannan hadisin shi ma kaga tunda an ce haqqun ala kulli muslim, wannan haƙƙi ne da aka mutum ba zai ware asabar ko ladi ko litinin ko talata sannan ya je juma'a yana tsami, kaga ba zai yi ba. Da aka kaga in har zai yi wankan ranar a sati sau daya, to ranar juma'a ce zai yi wankan. Wannan hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya rawaito shi, mujalladi na biyu, shafi na 318, Imam Muslim hadisi na 849. Hujjarsa ta hudu hadisu Thauban, hadithin Thauban radiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haqqun ala kulli muslim, ala kulli muslimin istiwak, yake cewa yin aswaki haƙƙi ne akan kowane musulmi, wa ghusl yawmil jumu'a, da kuma wankan ranar juma'a, wa an yamassa min tibi ahlihi in kana, kuma mutun ya fesa turaren matarsa in akwai. Ina fatan gane wannan, kaga shi ma haqqun ala kulli muslimin, haƙƙi ne akan duk musulmi as-siwak, yayi aswaki ba sai ya ga dama ba. Ran juma'a ko da mutun dai yana barin bakinsa daga jaja ba gyara, koda mutum baya yin brush da safa kullun, koda mutum baya yin aswaki, to ranar Juma'a yayi aswaki, haƙƙi ne akan sai aswaki ranar Juma'a, ya kuma yi wanka ranar Juma'a, ya kuma fesa turaren matarsa ranar Juma'a in akwai. Wannan hadisin shi ma Imam Ahmad ya fitar da shi mujalladi na 4 shafi na 34. Sannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin silsilatul ahadithus sahiha ya inganta wannan hadithin a hadithi mai lamba ta 1796. Hujjarsa ta biyar, hadithu Hafsa, hadithin na Hafsa radiyallahu anha, annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qal, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala kulli muhtalimin rawahul juma'a, wato rawahul juma'a ko rawahul juma'a, wato zuwa masallaci ran juma'a wajibi ne akan dukkan baligi. Ala kulli muhtalimin rawahul juma'a, zuwa juma'a wajibi ne akan dukkan baligi. Wa ala kulli wa ala marrahal juma'a an yagtasila, wa ala marrahal juma'ata an yagtasila, kuma wajibi ne ga wanda zai je sallar juma'a yayi wanka. Wannan hadithin shi ma Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadithi na 338, Imam An-Nasa'i a mujalladin sa na 2 shafi na 86, Imam Ahmad mujalladi na 3 shafi na 65. Hujjarsa ta 6, wa Ibn Umar radiyallahu anhuma qala, yace umirna bil ightisali yawm al-jum'a, yace an umarce mu yi wanka ranar Juma'a, wa alla natawadda'a, an umarce mu ba sai mun saki alwala ba min muta'in, saboda wani abu da muka taka na najasa, shine muta, abinda muka taka na najasa, kayi alwala kayi alwala ko kayi wanka kayi alwala sai ka taka wani abu najasa, idan abin danye ne najasa danya ce kawai kafa ka baka wanke tunda ita ta taka, idan kwa najasa busasshiya ce wa babu bukatar sai ka wanke, in kwa danya ce zaka wanke dan tsafta ba dan alwalarka ta samu matsala ba, shine wa alla natawadda'a min muta'in, ba sai mun saki alwala ba dan wani abu da muka taka na najasa. To mahallu shahid umirna bil ightisali yawmal juma'a, an umarce mu da yin wanka ranar juma'a. Wannan shi ma hadithi ne wanda yake hasan, akhrajahu Abu Bakar al-Marwazi a cikin al-Jumu'a wa fadliha. Qalu, suka ce fa annabi sallallahu alaihi wasallam sarraha bi annahu haqqun lillahi ala kulli muslim, sai suka ce masu wannan hujja kenan malamai na biyu da suka ce wankan juma'a wajibi ne, sai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana qarara bi annahu cewa haqqun lillahi haqqi ne ga Allah ala kulli muslimin da yake da shi akan kowane musulmi, wa annahu wajibun kuma hakika wannan haqqin wajibi ne ala kulli muhtalimin akan dukkan baligi, fala yasihul qawla bi annahu laysa wajiban, da haka ba ma ya inganta, ba zai zama fala yuslihul qawla bi annahu laysa wajiban, wato ba zai daidai ba zai dace ba maganar da ake cewa ma ba wajibi bane, ma'ana maganar da ake cewa wankan juma'a ba wajibi bane ba ma ta dacewa a dinga kawo ta, duk ga hadisai nan an kawo ala kulli mutalimin ala kaza ala kala ala kaza, yace fala yasihu alqaula bi annahu laysa wajiban, yake cewa maganar cewa ba wajibi bace ma ba ta dacewa a dinga kawo ta. Wannan ka koma cikin almuhalla aini na Ibn Hazm mujalladi na 2 shafi na 12. Wal qaulu thani arjahu, malam yace kuma kauli na biyu shine kauli mafi rinjaye, لأن هذه الأحاديث domin waɗannan hadithan fiha hukumun za'idun, a cikin su in ka fahimce su da kyau akwai hukunci ƙari, ala ahadithil ibahati, akan hadisan da suka halatta yin wanka ranar juma'a, hadisan da suka nuna mubahi ne ayi wanka ranar juma'a. To in ka kalle su ka kalli waɗannan ruwayoyin, to waɗannan ruwayoyin akwai ƙarin sharhi da ƙarin bayani doriya akan waɗancan hadisan, wa hiya aqwa isnadan, kuma waɗannan hadisan su suka fi ƙarfi ta fuskar isnadi, wa asrahu dilalatan, kuma su ne dalilan su hujjar su tafi fitowa fili minha, fiye da waɗancan hadisan na cewa wankan juma'a mustahabbi ne. Wa hadhal qawlu, wannan qaulin na cewa wankan juma'a wajibi ne, huwa alladhi rajjahahu al-Albani, shine ra'ayin da Sheikh Nasiruddin al-Albani ya rinjayar, wa ibn Uthaymeen da kuma Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahumullah, Allah ya yi musu rahama dukkan su. hukuma cikin ainihin wato tawjihur ragibin ila ikhtiyarati Sheikh Ibn Uthaymeen a safha ta 160 da kuma sharhul mamti' mujalladi na 5 shafi na 110 da kuma tamamul minna na Sheikh Nasiruddin Al-Albani a safha wato shafi na 120 duk za ka ga wannan bayanin kenan kaga a dunkule malamai sun kasu biyo game da wankan juma'a wasu sun ce mustahabbi ne kuma a cikin masu wannan ra'ayin haddasa sahabbai wasu kuma sun ce wajibi ne cikin masu wannan ra'ayin haddasa sahabbai an yi ruwan hujjoji wayancan sun kawo wayannan sun kawo amma karshe malam da ya tattara sai ya ce to gaskiya hujjojin wayanda suka ce wankan juma'a wajibi ne hujjojin su sun fi karfi saboda bayanan da ya kawo mana to kaga kenan ba ka da zabi ranar juma'a sai kai wanka al'a'adharul mubiha litarkiha wayanne irin uzurin ruka ne suke halattawa mutun kin zuwa juma'a shin ko akwai wasu uzurin ruka da in suka bujiro mutun ya iya kin zuwa sallar juma'a saboda irin waɗannan uzurin rukan qala al-musannif rahimahullah yace wa yasqutu fardul jumu'ati farillancin juma'a wajibcin sallar juma'a yana iya saraya yana iya faduwa akan mutun bi maradin saboda rashin lafiya amma fa rashin lafiyar ya ta'azzaru ma'ahu al-ityan rashin lafiyar da ba zai iya zuwa sallar juma'a ba jikin yayi nauyi ta yanda ba zai iya zuwa sallar juma'a ba to duk rashin lafiyar da jiki yayi nauyin da mutum ba zai iya zuwa sallar juma'a ba to wannan rashin lafiyar tana halatta wa mutum yayi zaman sa a gida ranar juma'a aw la yaqdiru ko kuma ba zai iya zuwa sallar juma'ar ba illa bi mashaqqatin shadida sai da wahala mai tsanani zai iya zuwa in yayi karfin hali zai iya zuwa amma zai sha bakar wahala zuwa sallar to wannan shi kuma duk uzurin ruka ne da za a iya dauke masa zuwa sallar juma'a ya zaman sa a gida wa bi tamridi qaribin daga cikin uzurin rukan da mutum ya iya kin zuwa juma'a saboda su akwai jinyar makusanci kamar mutum an kwantar da mahaifinsa kuma shine mai jinyar sa ba kowa sai shi to kaga wannan kuma majinyacin yana da bukatar mutum a kusa da shi ko da yaushe to kaga wannan ma koda zai hada da kwantar da shi kila ya wata daya kaga juma'a hudu to koda in an samu wanda za su dinga canji to akalla kar juma'a mutum daya ya tarasa su sai a dinga caccanzawa in ko shi shi kadai ne mai jinyar ba yanda ya iya kuma jinya ce wanda dole ba zai iya tashi ya ban mara lafiya ba to shi ma kamar yanda an daukewa mara lafiyar zuwa juma'a to shi ma majinyacin nasa mai jinyar tasa shi ma an dauke masa zuwa juma'a daga cikin uzurin rukan wa bi khawfi zalimin haka da tsoron wani azzalimi yuzihi da zai cutar da shi fi malihi a dukiyarsa au nafsihi ko a karan kansa lafiyar sa kalau amma akan hanyar da zai je masallaci akwai wani azzalimi ko barawo na fata an gane ko wani mai kwace da zai tare shi akan hanya tsakaninsa da masallaci kan hanyar akwai wani azzalimi da zai iya cutar da shi ko ya cutar da shi a karan kansa kila ya ji masa ciwo ko ya masa illa ko ma kila ya kashe shi ko kuma ya karbe abun hawansa ko ya kwace masa wayarsa ko ya kwace kudinsa ko ya na fata an gane shi ba shi da wani wata larura ta jiki kalau yake amma kuma akan hanyar da zashi masallacin akwai ainihin azzalimi da zai iya cutar da shi wajen kwace dukiyarsa ko kuma ya nemi ransa aw khawfi narin ko tsoran gobara aw sariqin ko tsoran barawo wayannan duk uzurruka ne tsoran gobara la'alla ranar juma'a gobara ta kama gidan makocinsa kuma gobara ce wadda tana nan an kirawo yan fire service sun zo suna ta fama tana abin nan kuma tana neman tsalle ta fada gidan makota kaga ba shi da nutsuwa ya tafi sallar juma'a to kuma shi yana cikin gidan ko tsakaninsa da gidan gobarar kila ko gida biyu ko uku ko makamancin haka to wannan ma uzuri ne da mutum zai iya saboda tsoron gobarar kada ta iya tsallakawa ta bar gidan da ya kama ta fada gidansa to shi ma wannan uzuri ne da mutum zai tsaya ayi ta kokarin kashe wannan wutar da shi kada ya tafi wannan shi ma uzuri ne aw sariqin ko kuma tsoran barawo kamar sababbin unguwannin nan wani lokaci za ga mutum ya koma gurare kuma galibin irin wannan barayin suna amfani da irin ranar juma'a da sun san masu kantina irin na wannan wuraren sun rurrufe sun tafi masallaci duk masu sana'o'i irin na unguwa kowa ya rufe ya tafi masallaci to irin wannan sai ga irin wannan sababbin unguwar ko dai a haura mutum gida ko kuma aiwa matar wata yadda dabara a ce yan nefa ne ko ƴan reka ne ko ƴan kaza ne tana budewa kawai sai barayi su shiga su ta'addanci ko su yi mata illa ko kuma su kwashe kaya da sauransu. To babu laifi irin wannan mutum in yana cikin irin wannan unguwan nan da ana yawan samun haka, to kafin unguwar ta taru ta yawa yanda zai zamanto yawan zai zama barazana ga irin wannan mabannatan, to babu laifi ya dinga ainihin wato kin zuwa sallar juma'a saboda tsoron irin wannan barayin da za su shigo masa gida. Ina fatan gane. Aw habsil gurama ila huwa huwa mu'sirun, ko kuma yana tsoron masu bin sa bashi za su iya daure shi kuma shi bai da abun biya, ana ta zuwa gidansa dama aje nan a ce yanzu nan yaban nan yana ta ji ana ta neman sa kodayaushe kuma shi bashi da abin kuma masu bin sa bashi sun ki masa uzuri. Ina fatan gane. Ila ba matar ta leko ta ce wani mutum na ganshi a zauna akan kwana, yace ya yake, ta ce mai kama kaza, yace yana shine abin nan, saboda haka sai ya zama sa gida, wannan shi ma uzuri ne. Ma'ana habsul gurama ila huwa huwa mu'sirun, amma fa yana da halin biya to wannan shi kansa wannan azzalimi ne, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matalul ghani zulmun, matalul ghani zulmun, nauyin ko taurin bashin mawadaci mai halin biya wannan zalunci. Akwai wata ruwaya madida tana da rauni isnadin ta layyul wajid, wato menene yuhillu irduhu, in ban manta lafazin ba kamar yanda lafazin yazo, ma'ana layyul wajid nauyi ko taurin bashin wanda yana da abun biya, to wannan yana halatta cin mutuncinsa, yana halatta a cin mutuncinsa, ka sa shi ka sa jami'an tsaro su kama shi ko a kai shi ƙara kotu ko kaza ko kaza. To amma shi wannan matsalar bai da abun biya, kuma su masu bin sa bashin sun ki ko uzurin da suke bashi sun kai matuƙa wajen ba da uzurin da aka sana neman sa don su sa a kama shi a daure shi, to shi ma wannan uzuri ne ko hanzarin da zai iya sa a ki zuwa sallar juma'a. Wa bil wahalil kathiri, da kuma chaɓi ko chakwalkwalo mai yawa, an tafka ruwan sama ranar juma'a da aka gari duk ya chakwalkwale ya chaɓe, kila unguwa kuma ko layin ku kila ya cika ruwa, in ka ce za ka fito ma kila sai ka nan da kafar wandonka sai kai kaza, kuma akwai yiwuwar kila santsi ya debi mutum ma ya fadi cikin chaɓi da sauransu, to wannan shi ma shari'a ta kalli wannan yanayin ta yi wa mutum uzuri ranar juma'a, an yi irin wannan ruwan gari duk ya chaɓe mutum sai ya zama sa a gida ranar juma'a. Wal matar shadid, da kuma ruwa mai tsanani, ko da garin bai chaɓe ba amma an yi mamakon ruwan sama an lafta ruwa sosai, to wannan shi ma uzuri ne na mutum ya ki zuwa juma'a. Wa akalu sum, da cin tafarnuwa, mutum kila ya kamu ko sanyi ya kama shi ko kuma yana da wata larura aka ce magani da tafarnuwa, da aka ya ci tafarnuwar kuma a ranar juma'a, to shi ma dan kai ya je da mutane a masallaci ya cutar da su, shi ma uzuri ne da zai iya kin zuwa juma'a. Wal uri, da tsiraici, kayansa duk sun mutu, duk kayansa wanda zai sa sun yage wanda tsiraicinsa yana bayyana, kuma bai da wani kayan da zai sa, to kaga ba za a ce tafi masallaci haka ya tsirara ba, ko ya tafi masallaci kayansa suna nuna tsiraici ba, to shi ma wannan al'uri kenan, to shi ma wannan uzuri ne na mutum ya zama sa a gida har sai ya samu wani bawan Allah da ya taimaka ya bashi, ko kuma shi ya samu wadata ya dinka wani kaya. Hadhihi al'umuru allati dhakaraha kulluha tujizu li ashabi hatta khallufu anil jumu'a, yake cewa hadhihi al'umuru, wadannan al'amura allati dhakaraha, wadda mawallafin littafin ya ambata, kulluha dukkanin su, tujizu suna halattawa li ashabiha ga masu wannan uzurrukan, at-takhallufa ko at-takhallufi anil jumu'a, wato tujizu takhallufa zai zama tujizu li ashabi hatta khallufa, suna halatta wato kin zuwa sallar anil jumu'ati zuwa juma'a, li ashabi haga masu wannan uzurin rika din, li annahu, domin yanda al'amarin yake, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah madaukakin sarki baya kallafa wa rai sai gurgurdan ikon ta iya abinda za ta iya. Wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj, kuma ubangiji ta'ala bai sanya muku kunci da takura a addini ba. Wa amma akalu sum, amma game da cin tafarnuwa, fali hadithin, saboda wani hadisi na man akala suman, manzo Allah ya ce duk wanda ya ci tafarnuwa au baslan ko ya ci albasa, falyatazil masjidana, to ya kaurace wa masallacin mu, wal yaqud fi baitihi, yayi zaman sa a gidansa, wannan hadithin Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 855 Imam Muslim hadisi na 564 to kaga wannan uzuri ne da mutum da in aka samu irin wannan mutum sai ya zaman sa ba zai je masallaci ba al-Allama Abdul Aziz bin Baz rahimahullah al-Allama bin Baz rahimahullah yake cewa hadal hadith wannan hadithin wa ma fi ma'anahu da hadisi masu ma'ana irin sa min wa ma fi ma'anahu min al-ahadith as-sahiha da hadisai ingantattu masu ma'ana irin tasa ya dullu to wannan hadisin yana nuni ala karahati hudhuril muslimi li salatil jumu'a wato karhancin halartar muslimi sallar jumu'a ma damatir ra'ihatu tujadu minhu zahira matukar ana jin wari ko karni a tattare da shi a fili ana ji da an zo ya zauna kusa da mutun zai ji gaskiya ko kaga ma mutun ya tashi ya canza guri wani shi ma can ana nan bai san me yake tattare da shi ba da ya zo ya zauna wasu ɗan mintuna sai ga mutun shi ma ya tashi saboda ya ci tafarnuwa ko ya ci wani abu wanda yake da wari to uziman haulahu irin warin da zai cutar da waɗanda suke kusa da shi sawa'un kana zalika min akali thum wato duk ɗaya ne daga cin tafarnuwa ne wannan warin awul basil ko albasa awul kurrat ko lawashi aw gairiha ko wannan haka min al-ashiya'il makruha daga abubuwa waɗanda al-makruhatir ra'iha wanda warin su bai da dadi abin kyama ne warin su kadduhan kaman taba sigari an bayyanta ita ma tana daga cikin wanda in mutun ya shata to kai ya shiga masallaci idan har mutun smoker ne mai shan taba to kar ya sha taba ya shigar wa mutane masallaci yaje yana kauri yana warin wannan ainihin abin da ya sha din hatta tadhhabu ar-ra'iha har sai wannan warin ya tafi ya zamanto yanzu babu warin ma'al ilmi bi anna ad-dukhan tare da sanin cewa ita taba ma'a qubuhi ra'ihatihi tare da munin warinta huwa muharramun kuma har wa yau haramun ce ita taba a karan kanta haramun ce kuma ga warinta shi ma mai cutarwa shi ma warinta wato haramun ne domin cutar yana cutar da mutane li adrarihi al-kathira saboda cutarwar da taba take da shi kuma cutarwa mai yawa wanda su kansu masana lafiya duk sun tabbatar da cewa taba tana cutarwa su kansu kamfanannukan a jikin kwalinta sun rubuta cewa tana da hadari wa khubuthihi al-ma'ruf sannan muninta sananne ne ba wani boyayye bane muninta ba sananne ne to sannan ko ba komai ga wannan warin da in mutun ya shata ya shiga cikin jama'a zai za a ji ya takura mutane ya cutar da mutane walau qila bi taharimi hudurihi al-masajida ma damatir ra'iha ra'iha mawjuda lakana qawlan qawiyan law qila da za a ce bi taharimi hudurihi da za a bada fatawa ko a ce haramun ne halartar irin mai wannan halin al-masajida ya halarci masallatai ma damatir ra'ihatu matukar wannan warin mawjuda yana nan tattare da shi lakana qawlan qawiyan to da ya zama wannan magana ce mai karfi a haramta masa ma halartar sallar jami'i in yana son ya ji sallar jami'i to kar ya sha taba daidai lokacin da ya san za a shiga masallaci in yana so a bashi dama shiga masallaci kar ya ci tafarnuwa ko dukkan wani abu mai karni lokacin zuwa masallaci wannan an ba mu misali ne amma ba wai iya tafarnuwa ko albasa ko taba ba duk abin da yake yana da wari kuma warin zai cutar da mutane to mutum ba zai yi amfani da wannan abin kuma ya shiga masallaci ba la'anna zalika huwa al-asl fi an-nahy domin wannan shine asali wajen hanin kama annal asl fil awamiri al wujub wato asali wajen hani shine haramci in shari'a ta ce an hana kaza to asalin wannan hanin haramun kenan kama annal asl kaman yanda asali fil awamiri cikin umarni al wujub wajibci duk lokacin da shari'a ta ce ayi kaza to asalin wannan yi kaza din wajibi ne illa idza dalla dalilun khas sai dai an samu wani dalili na musamman ala khilafi zalika da ya nuna sabanin haka wallahu waliyut tawfiq Allah madaukakin sarki ya datar da mu fa ila juz'i tsani kenan ko wannan shine kadan daga abinda malai ya kawo mana game da sallar juma'a dan haka zamu shiga cikin juz'i na biyu na wannan littafi shi kuma ya fara ne daga faslun fi ahkami salati safar wato fasali ne da zai yi bayani game da hukuncen sallar tafiya sallar kasaru mashru'iyyatuha wa hukumuha wato shar'anta wannan salla ta kasaru da kuma hukuncin yin sallar kasaru qala al-musannif salatu safari sunnatun. Abul Hasan Ash-Shadhili yace sallar kasaru sunna ce. Al-aslu fi mashru'iyyatiha, wato asali fi mashru'iyyatiha wajen shar'anta wannan salla, kitabullahi ta'ala, shine littafin Allah ta'ala. Haythu qala subhanahu, inda Allah subhanahu wa ta'ala yace, wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqassuru min as-salati ittinakumul ladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Allah ta'ala yace, wa idha darabtum fil ardi, idan kuka yi tafiya a ban kasa, falaysa alaykum junahun, babu laifi akan ku, an taqassuru min as-salati, ku yi kasarun sallah. In khiftum, in kun ji tsoran, an yabtina kumul ladhina kafaru, kafirai za su fitine ku, innal kafirina, lallai kafirai kanu sun kasance lakum, gare ku aduwwan mubina, makiya ne kuma masu bayyanar da kiyayyata su. To wannan ayar ita ce asali wajen shar'anta yin sallar kasaru. To sai malai ce, wattaqayyidu bil khawfil waridi fil aya marfu'un, sai dai kayyadewa bil khawfi, da maganar tsoro, alwaridi fil aya, wanda yazo a cikin wannan aya, marfu'un, an dauke shi. Kayyidi, iyakan cewa da aka yi na halatta yin sallar kasaru saboda tsoro, a wannan aya marfu'un, to an dauke wannan kaidin. Yanzu ba sai iya tsoro kawai ba kenan, ba asalin aya ta sauka ne game da sallar tsoro. In an ji tsoron kafirai za su fitini mu'minai, to si an yi musu sauki, an musu ragin sallar, si sallar raka'a biyu a sallar ruba'iyya. To sai malaike ta, amma wannan kaidin da aka ce saboda in khiftum an yabtina kuma alladhina kafaru, kalma al-khawf da aka kawo a cikin ayar marfu'un an dauke shi. Fa qad thabata an ya'la bin umayya, domin hadisi ya tabbata daga ya'la bin umayya. Qala yace, qultu li umar bin al-khattab, yace na tambayi umar dan khattab radiyallahu anhu, nace ara'aita iqsaran nasi salah, shin kai ma kana ganin mutane sa iya yin kasarun sallah. Wa inna ma qala Allah azza wa jal, domin dai ubangiji mai girma da daukaka cewa yayi, in khiftum, in kun ji tsoro, an yabtina kumul ladhina kafaru, kafirai za su fitine ku. Faqad dhahaba dhalika al-yawm, to wannan kuma tsoran ya tafi a yanzu, babu shi yanzu. Dama farko-farkon musulunci ne da sau, amma yanzu an yi karfi, musulmi sun yi yawa, babu wannan tsoran. Yanzu kai ma kana ganin a iya yin kasaru yanzu, duk da tsoro ya riga ya tafi. Ya Ala bin Umayya yake tambayar Sayyidina Umar, yana ganin ga wannan aya, to kuma ya za a yi kenan? An ce in an ji tsoro, to yanzu kuma tsoro ya tafi, ba tsoro, a iya ci gaba da kasaru ko kuma ba za a ci gaba da yi ba? Faqala Umar, Sayyidina Umar yace, ajibtu mimma ajibta minhu, yace ni kaina nayi mamaki daga abin da kai mamakin sa. Fa zakartu zalika li rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ni ma sai na gaya wa manzon Allah, na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa, to yanzu an ce ai sallar kasaru in akwai tsoro, to yanzu in ba tsoro kenan, ko da mutum yana halin tafiya ba zai kasaru ba? Yace kaman yanda kai mamakin ya za a yi da wannan aya, ni ma nayi haka. Har na tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam, fa qala, sai yace, sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum faqabalu sadaqatahu. Asali dai saboda tsoro aka shar'anta sallar kasaru, amma yanzu Allah ya bata bonus, Allah ya bata bonus, sadaka ce yanzu ubangiji ya ba ku ita, ku karbi sadakar ubangiji. Na fata an gane. Da haka kenan, yanzu ba sai iya sallar tsoro, ba sai iya a halin tsoro ba. Wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi, hadisi na 686. Fal qasaru fi safari rukhsa, kenan yin qasaru a halin tafiya rukhsatun, wani sauki ne musulunci ya zo wa mutane da shi. Kuma saukin akhadha biha annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi da kansa sallallahu alaihi wasallam yayi ruko da wannan saukin, shi ma yayi amfani da shi. Wa khulafa'uhu, haka kalifofinsa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dukkansu su ma sun yi amfani da wannan saukin da Allah ya yi musu. Wa dawamu 'alaiha, sun kuma dimanci wannan saukin, sun dawama akan wannan saukin. Ka koma cikin Irwa'ul Galil, mujalladi na 2, shafi na 347, za ka ga wannan. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, inna Allah yuhibbu, lalle Allah yana son, an tu'ta rukhasahu,
azai kewa sassaucin sa kama yakrahu kaman yanda yake kin an tu'ta ma'asiyatahu azakkewa saba masa kaman yanda Allah baya son a saba masa to kuma yana son in yiwa mutane sauki su aikata wannan saukin wannan hadisin shi ma Imam Ahmad ya fitar da shi mujalladi na biyu shafi na 108 sahahul albani fil irwa Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi a cikin al irwa hadisi na 564 وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أن كربو دغا أور مؤمنين عائشة الله يكارا متى داتتي الصلاة أول ما فرضت ركعتين تتي أي صلاة ما فرقم فرلن تاتد أكي ركع بيوتي أزهر بيو لا أسر بيو مغربة حكا لا عائشة حكا هو تصلى حكا أكي شرعا تاتي بيو بيو فأقرت صلاة السفر fa uqirrat salata safar sai aka tabbatar da sallar tafiya a bibiyun ma'ana da sallah bibiyu ce a halin tafiya biyu a halin zaman gida ma bibiyu ina fatan gane sallolin nan da ake musu kasaru azhar al'asr da kuma isha to duk bibiyu ake a halin tafiya biyu a halin zaman gida ma duk bibiyu ake to sai daga baya sai aka tabbatar da ta tafiya din a ci gaba da yin bibiyu din wa utimmat salatal hadr sai kuma aka cika sallar zaman gida an bayyana hadisin da duk sallolin da zaman gida da halin tafiya duk kasar duk raka'a biyu ne amma yanzu kuma sai aka tabbatar da na tafiya din azhar ay biyin la'asar ay biyu isha ay biyu amma a halin zaman gida sai aka cika azhar ay hudu la'asar hudu isha hudu wannan hadisin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a hadisi na 1090 da kuma Imam Muslim hadisi na 685 wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala yace faradallahu as-salata ala lisani nabiyikum sallallahu alayhi wa sallam Abdullah dan Abbas yace ubangiji ta'ala ya farlanta sallah ta kan harshen annabin ku sallallahu alayhi wa sallam fil hadari a halin zaman gida arba'an ayi hudu wa fi safari a halin tafiya rakatain ayi bibiyu wa fil khawf raka'a in ku a halin tsoro ne ma a yi raka'a daya wannan hadisi Imam Muslim ne ya ruwaito shi ma ya danganta daga irin karfin tsoron idan tsoron ya kai ya kawo to kaga sai a yi raka'a daya wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito shi hadisi na 687 wa an Umar radiyallahu anhu qala salatu safari raka'atani wanzan sayyidina Umar radiyallahu anhu yace sallar tafiya raka'a biyu ce wa salatul jumu'ati raka'atani sallar juma'a ma raka'a biyu ce wal fitr wal adha raka'atani karamar sallah da babbar sallah din raka'a biyu ne tamamun ghairu qaslin cikakku ba rage su akai ba haka suke kar ka dauka an kai sallah azhar juma'a an rage raka'a biyu a da ma can haka aka shar'a ita biyu ce duk juma'a kamar yanda ta tafiya biyu ce kamar yanda sallar adha da kuma fitr raka'a biyu ce da haka tamam cikakkiyar sallah kai in kai haka gairu qasrin ba ragewa kai ba ala lisani muhammadin sallallahu alaihi wasallam akan harshen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wada hadisi imam muslim ya ruwaito shi hadisi mujalladi na 3 shafi na 183 haka ibnu maja imam an-nasa'i kai ko imam an-nasa'i a mujalladi na 3 shafi na 183 ibnu maja hadisi na 1063 sahahul albani fi sahih ibn maja a shafi na 871 qala ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim rahimahullah yace wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqassiru salata ar-ruba'iyya manzan Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallam yana yin qasarun sallah mai raka'a hudu fa yusalliha rak'atayn sai sallace ta raka'a biyu min hina yakhruju musafiran daga zarar ya fito ya zama matafiyi wato daga lokacin da ya zama matafiyi ila an yarja ila almadinati har zuwa lokacin da zai dawo madina to kasaru yake yi walam yathbut anhu bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu atamma salatar ruba'iyya cewa ya cika sallah mai raka'a hudu walam yaftalif fi zalika ahadu min al-a'imma kuma babu wani daga cikin manyan maluma da ya saba akan haka wa in kanu kad ikhtalafu fi hukm al-qasri ko da yake malamai sun yi sabani game da hukuncin yin kasarun amma babu ja cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wata sallah babu wata tafiya da yayi kuma ya cika sallah kasaru yake yi wa amma hukumuha wannan game da shar'anta sallar kasur kenan kaga mashru'iya ce to sai yace wa amma hukumuha amma hukuncin sallar kasur fa fali ahlil ilmi fiha thalathatu aqwalin malamai suna da zantuttuka guda uku game da sallar kasaru alqaulul awwal qauli na farko na malamai annal kasar wajibun suka ce kasaru wajibi ce maganar ma ayi tafiya da kai a zo za a sallah kace baka dauko ba bata mata so ba domin kasarin baka da zabi wajibi ne kawai in kai dai sunan ka mata fi kawai kasaru zakai wa huwa madhhabul hanafiya wannan kuma mazhaba ce ta imamu abu hanifa wa huwa qaulu umar kuma ra'ayi ne na sayyidina umar wa ali da sayyidina ali wa ibn abbas da abdullahi dan abbas wa ibn mas'ud da ibn mas'ud wa jabir wa ibn umar radiyallahu anil jami Allah ya dada su gaba dai wannan duk ra'ayin wannan manyan malaman mazhabobin sayyidina umar sayyidina ali sayyidina abdullahi ibn abbas sayyidina ibn abbas ibn jabir ibn umar wadannan dukkan so sun tafi akan cewa sallar kasar wajibi ce kuma wannan shine ra'ayin imam abu hanifa mazhabar hanafiya alqaulu thani qauli na biyu na malamai annahu sunnatun muakkada suka ce sallar kasar sunna ce mai karfi wa huwa qaulu ashabi malik wannan kuma ra'ayi ne ko qauli ne na ashabu malik wato almajiran imam malik rahmatullahi alaihim alqaulu thalith qauli na uku annahu jaizun suka ce jaiza ce kawai sallar kasar halacce ko kai ko ka bari jaiza ce walakinnahu sai dai suka ce afdalu min al-itmam yin kasarun yafi cikawa ma'ana yin kasarun yafi falala yafi fiye da ka cika wa huwa qaulul hanabila wa shafi'iyya kuma wannan shine qaulin hanabila wato mazhabar hanabila da kuma mazhabar shafi'iyya na ba dan gane wannan duk inda ka zagaya a qawal na malamai wadannan guda uku ne wala ya ce wai kuna ina ku a wace mazhabar kuke kun ji mazhabobin guda uku ai ko na'am mazhabar farko dukkanin su dai kaga ba wanda aka kawo dalilan su kawai sai dai ka kallo inda kaga waccan mazhabar ta farko dai kaga akwai tarin sahabbai a cikin ta na fata an gane yawa saboda haka kaga wancan idan aka ce babu wani nassi ma to kaga inda wancan sahabban suke zai zamanto anan abin nan din yake mujibu salatul qasr mujibu salatul safar kai abinda ke wajabta salatul safar sallar kasaru qala al-musannif walaha sababun wa shara'it yace sallar kasaru tana da sababba tana da dalilan da ke sa a yi ta wa shara'it tana da sharudda wa mahallun kuma akwai inda ake yin ta ma'ana akwai iya sallolin da ake yin sallar kasaru shine mahallun akwai sallolin da su ne kawai ake yin kasaru fa amma sababuha amma dalilin da ke sa a yi kasaru fa kullu safarin dawilin ma'ana yace duk wata tafiya mai tsawo wa huwa to kaman ya tafiya mai tsawo sai yace gata ita ce arba'atu burudin duk tafiyar da ta yi nisan burudi hudu duk tafiyar da tazararta ta kai burudi hudu to ta kai ai mata kasaru wal baridu to me ake nufi da burudi burudi jam'i ne mufradinsa shine barid to baridi daya yana daidai da me sai ce wal baridu shi kuma baridi guda daya arba'atu farasikha farsaki hudu shine yake daidai da barid guda daya kuma an ce sai tafiya ta kai burudi hudu kaga sai an samu hur hudu sau hudu nawa kenan 16 sai an samu farsaki 16 farsaki 16 shi yake daidai da burudi hudu wal farsaku to shi kuma farsakin fa salasatu amyal shine sai yace mil uku shi yake daidai da farsaki daya din mil uku farsaki daya din mil uku farsaki daya to shi kuma mil din fa sai shi ma yayi ma fashin baki sai yace wal milu shi kuma mil alfa zira'in zira'i 2000 shine yake daidai da mil daya zira'i 2000 to ya abun yake sai ce fahiya kenan tafiyar ita ce 16 farasakan idan farsaki farsaki ne to sai tafiya ta kai farsaki 16 to farsaki 16 kaman mil nawa kenan fahiya 48 milan shine mil 48 sai tafiya ta kai mil 48 sannan ainihin wato ta isa ayi kasaru na fata an gane to wannan maganar abul hasan ash-shadhili mala ya kawo ikhtalafa ahlul ilm to sai doktor muhammad al-mansur yake cewa malamai sun yi sabani fi tahdidil masafa game da iyakance tazarar tafiya allati tuqasaru fiha as-sala wadda ake yin kasarun sallah a cikin ta ikhtilafan kathira kuma sabanin da malamai suka yi sabani ne ba kadan ba sabani ne mai yawa aka yi game da iya ina ne wani ya ce an je bakin Nightel wani ya ce a ina aishi yana ganin sai an kai gidan zu wani ya ce a sai dai gidan radio wani ya ce a sai an kai kwanar tukuntawa kwanar sharada wani ya ce a shi yana ganin sai an je sabo gandu wani ya ce haka dai da aka sabani ne malamai suka yi ina ne sai an kai tazarar ina ne za a fara yin kasaru malai yace sabani malamai suka yi kuma sabani ne mai yawa hatta na qalabul munzir har ma al-hafiz ibn al-munzir ya ciro sabanin da malamai suka yi fi hadhihi al-mas'ala akan wannan mas'ala akthara min 20 qawlan sai da ya dauko maganganu daidai sama da maganganu 20 game da iyakance tazarar tafiyar da matafiyi zai mata kasaru wa asahhu hadithin warada fiha sai malai yace amma mafi ingancin hadithin da yazo game da tazarar tafiyar da za a yi mata kasaru wa asrahuha kuma hadisin da yafi fitowa fili kama qala al-hafiz kaman al-hafiz ibn hajar a cikin fatul bari mujalladin sa na biyu shafi na 567 yace ma rawahu muslim shine hadisin da imam muslim ya ruwaito radiyallahu an wato rahimahullah min hadith anas radiyallahu an hadisin anas Allah ya kara masa yadda qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anas yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza kharaja masirata thalathata amyal idan yayi tafiyar da takai mil 3 aw thalathata farasika ko idan annabi yayi tafiyar da takai farsaki 3 sallar raka'a tayi sai sallar raka'a 2 kasaru kenan wannan hadisin imam muslim ya fitar da shi hadisi na 691 qala al-allama al-shaykh muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullah al-shaykh ibn uthaymin rahimahullah yace as-sahihu zance mafi inganci game da ina ne sai tafiya ta kai zaka yi kasaru yace annahu yanda al'amarin yake la hadda babu iyaka lissafari ga tafiya bil masafa da tazara babu wata iyaka da aka yi wa tazarar tafiya da sai ta kai wannan tazara za a yi mata kasaru babu li'anna tahdida domin iyakancewa sai tafiya ta kai guri kaza iyakance tafiya da wani wuri kama qala sahibul muhuni kaman yanda ibnu qudama ya fada ya hataju ila tawqifin wannan kuma mas'ala ce tawqifiya tana buƙatar dalili tana buƙatar nassi walaysa lima sara ilayhi almuhaddiduna hujja kuma babu wata hujja ga waɗanda suka tafi akan iyakancewar waɗanda suka ce sai tafiya ta kai mil 48 kamar wannan kaulin da muka karanta ana akwai wanda sun faɗi wani kaulin ba wannan ba to duk waɗanda suka ce sai tafiya ta kai tazarar kaza sannan za a yi mata kasaru malai yace to ba su da wata hujja akan haka wa aqwalus sahaba muta'aridatun mukhtalifa su kuma maganganun sahabbai to su ma in ka tattara zaga muta'arida suna cin karo da juna mukhtalifa kuma suna sabawa sai ga wannan sahabin ra'ayin sa ya saba da na wannan kuma ya ci karo da na wannan game da iyakance tazarar tafiyar da za a yi mata kasaru wala hujjata fiha ma al-ikhtilaf kuma babu hujja a cikin wannan mas'ala tare da sabani dole inda sahabban sun yi ijma'i akan cewa sai tafiya ta kai guri kaza to da shi ma ijma'in sahabbai sai zama hujja to amma su kansu sahabbai ba su ijma'i ba akan tazarar tafiyar da za a yi wa kasaru sabani suka samu sai malai ya ce ba ku hujja tare da sabani ba za ka zo ka ce to ai sabanin da malamai suka yi shine hujja to ai ba su daya akan abu daya ba wannan yace kaza wannan kuma ya faɗi sabanin haka wa li anna taqdira babuhu tawqib wa li anna taqdira kuma domin kaddarawa da iyakance tazarar da sai ta kai za a yi kasaru babu huto babun wannan iyakancewar at-tawqif wato babi ne na tawqifi shi ko tawqif baka cewa ga yanda za a yi sai yanda shari'a ta ce sai da nassi dan haka mas'ala ce tawqifiya dan haka babi ne na at-tawqif sai da dalili ko nassi fala yajuzul masiru ilayhi bi ra'yin mujarrad dan haka baya halatta a tafi akan iyakance tazarar tafiyar da za a yi wa kasaru zuwa ga ra'ayi kawai tunda ba dalili duk wanda suka ce yanzu har ta kaulin da muka karanta na sai ta kai mil 48 sai ba dalili ya kai ina ba ta gane wanda zaka ji ana ta faman yin bayani a malikiyance cewa daga nan zuwa guri kaza ai bai kai mil 48 ba za a yi kasaru ba to cewa sai ya kai mil 48 sannan za a yi kasarin shi ma ba dalili ya kai abinda malamin yake ta kokarin yi mana bayani kenan an fahimta wal hujjatu ma'a man abaha al qasra li kulli musafirin hujja tana tare da wanda ya halatta yin kasaru a kowace tafiya matukar sunan abinda kai bulaguro za a ce ina wani a ce ya danyi wata tafiya ne ko ina wani yayi bulaguro ko ina wani ya tafi kauye a to tunda sunan wannan abin tafiya to kawai za a yi kasaru amma duk nisan unguwa inda za a tambaya a ce mutum ya tafi unguwa to ba zai kasaru in inda mutum ya tafi unguwa sunanta to ba sunan ba za a kira wannan tafiya an fahimta amma duk yanda ake ganin da kilomita kaza ne nan kura ne fa ai kura tafiya ce in mutum ya tafi kura za a ce yayi tafiya ne misali ko kuma a kai nan ne fari mun gada fa kana wuce janguza kawai sai abin nan a to ri mun gada ina ne za a ce tafiya ce to shikenan kawai ko kuma misali nan ne fa nan dan batta fa nan ko bici ko kaza ko ana ganin kamar duk suna kusa da gari to duk kusancin su da gari matukar sunan inda kaje tafiya sunan wannan to malai yace hujja tana tare da duk wanda yace za a iya yin kasar a kowace tafiya illa an yan aqidal ijma'u ala khilafi sai dai fa in ijma'i ya kullu akan sabanin haka to kuma babu wani ijma'i da ya kullaye ko ba wani ijma'i da aka samu na malamai kansu ya hadu cewa sai tafiya ta kai guri kaza fasahihu malai yace zance mafi inganci annahu yanda al'amarin yake la hadda lil masafa babu wata iyaka da aka yi wa tazarar tafiyar wa innama yurja'u fi zalika ila al'urf kawai akan wannan mas'ala ana komawa ne zuwa ga al'adar mutane kenan kawai sai a ce wane wai yanzu kaman misali in mutum zai je guri kaza kaman misali yanzu nan idan mutum yaje rijiyar gwangwan ko yaje mariri ko yaje ladin makoli misali malam mutum zai kasaru tambayar da zaka yi masa a al'ada yanzu in mutum yaje ladin makoli unguwa yaje ko tafiya yi sai ce a gaskiya in dai mutum yaje ladin makoli sai ake yayi tafiya ko yayi bulaguro to zai yi kasaru idan a al'adar mu daga nan har rijiyar daga nan har ladin makoli unguwa mutum ya tafi to ba zai kasaru ba idan a al'adar mu a urfin mu daga nan in mutum ya tafi har dan batta ba za a ce yayi tafiya ba sai dai a ce ya je unguwa to ba zai kasaru ba amma matukar inda ya tafi a al'adar mutanen wannan wurin bulaguro sunan wannan abun ko tafiya sunan wannan abun to zai kasaru wannan ita ce kaidar da ya kamata ku rike kawai na ba ta gane to sai mu tayi shuruɗu an ce lokaci yayi abinda muka karanta ya zama da dai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin.